zamanine eke zampara sanab nobody na buto apili zika cheda musa chapili wesingani ni tare da gali adole masu ba mu fili bam 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 sina tashi da su abani mike in chenye su abani gumza na harbe su adole masu ba mu guri oh oh
son of nobody normal yaul blood inshallah son of nobody normal go blood inshallah son of nobody normally go go blood inshallah
Allah ya saidani shine yake mini ba sa iya cutar da ni kullum ana jam'iye da ni na bazalas ba karshe ba sun gana yi gaba ban dawo ba tun farko ban saka tsoro ba neman suna ba wasa ba da kwakwalwa ake ba da kaba reshe juye da mujiya gashi motar yaya ta tsaya ba kudin mai babu na taliya ganin mu ma yanzu sai sun biya artist get attention yanzu na fara motion zan ta sa ku tension
son of nobody normally blood inshallah son of nobody normally go blood inshallah son of nobody normally so I go blood inshallah son of nobody normally go blood inshallah
yeah son of nobody yeah. I will blood I go share body yeah. I got blood bane da gurin sai an ka tafi la amma na su haci na shiga bila Allah kare ni karin kara kwalla kar da na bi sai ina musu bola ballanta na su haji na bola
son of nobody normal yaul blood inshallah son of nobody normally go blood inshallah son of nobody normally so go blood inshallah son of nobody normally go blood inshallah.